الخاتم العشر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار الأزم. وارضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن أسرة البيجة لا زالت إلا الأولى رأيك وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن جوس الاغواسي قلوب الاقدام فريد الدهري على الاطلاق حاتم الهتمين ابو اسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائد وفاري وملازي واديب الى الله شيخ ابراهيم مسدد. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بهذه الأهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهى يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر والتعريف بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مغنى muna zamana 79 a yau a cikin rimahu muna ta hakiki muna ta hakiki da menene waye wali abu guda biyu ne ake suhubanta shine walitak wali da ar-rabb al-izzati man adali waliyan man walali waliyan li ajali annahu waliyan wanda ya jibanci lamarin wali da yana sani ya san cewa shi wali ne fa kad istafaituhu Allah ya ce na zabe shi wata kazo waliyan shi ma na rike shi ya zama wali. Allahumma ij'alna minhu shine manan man adali waliyan wanda ya gaba da waliyina to da wanda ya gaba da wali da wanda ya rike wali kaga abin haka amma hadisin man adali waliyan ne wanda ya gaba da waliyina na faqad azantu bil harbi na umarce shi shirya mu yaki to man walali waliyan fa wanda kuma eh da waliyin Allah wali wanda ya da wali ne to kaga shi kuma faqad istafaituhu na zabe shi wata kazo waliyan shi ma na rike shi zama wali ne haka abun yake to abin yanda yake shi wali dai Musa ce masa shine shehi shehi shine wali shine shehi to wali Musa ba da shi kai abokantaka da shi to ana yi ne dan Allah ba dan shi ba a dan shi wali ne na Allah ana masa hidima dan Allah ne ba dan shi wali ba dan shi mai suna wali ba dan Allah ke masa ana masa hidima duk abubuwan da zaka masa zaka so shi dan Allah ne dan ma'ana in ba dan Allah ka so shi ba in ba dan Allah kamar hidima ba in ba dan Allah ka duk abin da zaka yi kai masa dan Allah saboda zatin Allah to ka dauki ainihin abin da yake nufi amma in kai masa dan wani abu ne daban to baka samu abin da kake nufi ba. Allah ya kiyaye mu. Karshe Ahmad ibn Mubarak fil Idris Ahmad ibn Mubarak ya fada cikin Idrisi yace samitu yani qudub Abdulaziz ibn Mas'ud ad-Dabbagi shine Abdulaziz al-Dabbagi ya fada radiyallahu ta'ala anhu ya kule na cewa innal muhibba shi masoyi la yantafa'u bi muhabbati al-kabiri masoyi so ba la yantafa ubi muhabbatul kabiri ba amfani da son babba walau kana kabiran koda walau kana kabiran nabiyan koda babban annabi ne wato la yantafa ubi muhabbatul kabiri babba ya so yaro ma'ana babba ya so yaro to ba amfanarwa koda annabi kaje amma yaro ya so babba to shine daidai sai dai soyayyan Allah shine kadirul mutali Allah ya soka shine kadirul mutali amma babba ya so yaro baya amfanar da yaro sai dai yaro ya so babba in yaro ya so babba zai amfanar da shi amma idan babba ya so yaro mafiya yawa lalata shi yake yace hatta yakunu sagiran sai dai ya kasance karamin ko wallazi yuhibbul kabira ka gani shine ne so babba fahina izin a wannan lokacin yan tafi ubi muhabbati zai amfana da soyayyansa illallah ta'ala sai dai ubangiji Allah shine kawai zai so karami komai ya daidai amma karami babba ya so karami ko da annabi ne to yaron zai lalace amma karamin ya so babba to zai amfana bayna ta'ala shi ubangiji idza habba abdan idan Allah ya so bawa nafa'atuhu mahbatuhu ka gani nafa'atuhu mahbatuhu soyayyarsa za ta amfana da shi walau kana abdan ko da bawa ne fi ghayatil iradi yana isa matuka na wajen kawo da kai ka bijirewa Allah ka bijirewa Allah an ga haka ko ga wahashiyu yanda ya kashe sayyidina Hamza manzo Allah ba yadda Allah baya san a tabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai masa misla zai masa zai kashe mutane 700 amin 70 da akan abin da aka yi wa Hamza Allah ya karkai kaga ai fushiye da ya riga ya bayyana amma ashe Allah tuntuni ya so shi da Allah ya so shi kawai sai ya dawo kuma shi ya kashe Abu Jahal kuma shi ya kashe Sayyidina Hamza ashe tuntuni Allah ya zabe shi sai dawo kuma shi ya kashe Abu Jahal to irin wannan wa qala radiyallahu ta'ala anhu shau yana cewa inna sagira shi yaro idza ahabba al-kabira idan ya so babba jazaba ma fil kabiri zai dinga saukar da babban ne wala aksu ba kasan ne za ta amfani saman ba saukar da shi ne wala aksu aiki dai za yi saboda kullun zai kalle shi ne zai kallon tausayi to ba zai yi hakan ba wa kanat bayna yadayhi ijasatun abinda zai zamo kina a gabansa fa qala sai ce inna hazi wannan idza amada Allahu ta'ala min muhabbatin idan Allah ya masa madadi na soyayyan tufaha hamida wato tufaha mai sunansa aful hamidatun masalan mai tsani wata makkanat fihi almuhabbatu, sai kuma aka samu soyayya gaya ta yana tasifu ma fiha, za ta bata abin da yake ciki hata inna iza shakannaha, in muka raba ta wajannaha hamudatu tufa, za mu same ta mai tsami ciki, wala najidu fi tufati shay'an, ba za mu ba wani abin da zai amfana a cikin wannan tsamin. Min damul ijasatu illa Allah, sai dai Allah madaukaki cinsa a haka, amma ba zai baka dadi da abin da kake so da shi ba. Fa inna iza ahabbahu al'abdu, idan bawa ya so shi, la yajzibu shay'an, ba abin da zai samu, min asrarihi ta'ala, na daga sirrin Allah, ma lan yuhibbuhu Allah, matukan Allah bai so abun ba. Wa sirrul farqa, shi sirri na farki, huwa anna Allah ta'ala, ubangiji la yuhibbu abdan, ba ya son bawa hatta ya arifuhu bihi, sai ya sanar da shi ba, sai ya sanar da shi Allah. Wa bil ma'rifati, to da ma'rifa ne fa, yattala'u ala asrarihi, da ma da sanin Allah ne ake maka idlayin sirrin Allah. Fa yaqalu al-jazb ila Allah, sai Allah ya ja ka zuwa gare shi. Bi khilafin mahabbatil abdi, sabanin soyayyan bawa, min ghairi ma'rifatin bi rabbi, yana so amma kuma bai san Allah ba. Kaga ta'rifuni qabla an ta'buduni kenan. Fa innaha yin haka, la taqdi shay'an, ba ta hukunta wani abu. Qala fa qultu, sai nace, fa innahum yaquluna, suna cewa inna shay'a, shi shay'i, yakunu ma muridihi fi zatil muridi, yana kasancewa tare da muridin sa cikin zatin muridin. Wa yaskunu ma'ahu, da su zauna tare fiha, a cikin sa. Fa qala radiyallahu anhu, sai ce zalika sahihun, wannan ya inganta. Wa huwa min al muridi, daga cikin muridi, li'annahu idza qawiyat muhabbatuhu, idan karfin sa, karfin soyayya sa ta karfafa, jazaba shehu, ta sai shehin ya ja shi, hata ya kunu ala halatil mazkurati, sai a kai shi gurin da ya dace na soyayyarsa, wanda aka ambata. Fasiru zatil murid, sai zatin muridin ya kasance maskanan li shehi, dama mazaunin shehi ne, shi muridi, shehi kuma huwa ainul muradu, domin shi muridi daidai yake da kaman shi ne arshu wajen zama, shehin kuma shi ne a saman, a saman kujera, a saman wajen zama. Haka ya kamata, da shehi to yana zaune ne a kan muridinsa, haka abin yake tafiya. Saboda haka kaga imdadu yana nan kenan, kaga nafi waje ɗaya kenan, ya zamo ma'an, suna tare kenan, suna tare a kowane lokaci. Saboda haka dukkan wani walƙiya, duk wani abu, suna tare. Allah kai mana haka. Yana cewa wa kullu wahidun, kowane guda ɗaya, yaziru maskanahu, kaga yana kawatar da mazauninsa, yashiru ila tasirin shehi, yana nuni akan tasirin shehi fi zatil muridi, kaga wajen kawatarwan, ai ana kawatar da wajen zaman shine muridin, idza sakanaha, indai zauna ko. Kala wasamitu wa yaqulu, naji yana cewa innal murida, shi muridi, idza ahabba shaykhan, idan ya so shayinsa, almuhabbata alkamilati, ya so shi so cikakke, sakana shehu ma'ahu fi zatihi, to da su zauna tare da shehin, sakana shehu ma'ahu, kaga da su zauna ne fi zatihi, cikin zatinsa. wayakuna zai kasance bi manzilatul hubla kaman misalin mata mai ciki allati tahamalu bi waladiha wanda take dauke da dan cikinta fa inna hamluha domin cikin taratan yatimu silahu wani lokaci zaka ga ya cika wajen lafiyarsa fa yabqa ala halatil mustaqimati that zauna a hali mustaqimatin daidai ila anta ba'ahu hatta haifi dan haka ne wa taratan wani lokaci yuskunu zata yi bari wala yaji minhu shay'un babu wani abin da zai zo an ya saran sa kina wa taratan wani lokaci ya shilu lahu riqadun akwai sai da sami jagoranci zuma ya tiku ya fadaka ya kare ya fadaka ya kare wal ifaqatu shi fadakan ta talifu tana sabani fakade tiku ba da shahri yana fadaka bayan wata guda wa kade tiku ba da lani yana fadaka bayan shekara wa kade tiku da aksar min zalika yana fadaka fiye da haka fa haka za halatul murid haka nan halin muridi idza hamala bi shehi idan ya dauke shehinsa wato halin da kawai dai tafiyar yadda take suna iya zama tare da shehin a kowane lokaci na iya samun imdadi cikin dukkan lamarinsa saboda yana tare da shi shi ma yana tare da shi yana tare da shi shi ma yana tare da shi to a wannan halin da ake ciki yana fataratan wani lokaci takunu halisatan da ta zama halisa ce ta matan da'imatan cikakkiya da'ima fala yazalu amru shekhu ya zarfi zati ba zai gushe ba al'amarin shehin yana bayyana cikin zatinsa illa an yaftaha Allahu ta'ala alai har ubangiji ya masa fatai kaga yana tare da shi kenan wato daga nan sai a sallame shi kuma ya samu fatai in an samu fatai aksari to ana sallaman mutun ne kai inda ake so wa taratan wani lokaci takunu mahabbatu za ta kasance soyayyarsa munqadiatun an yanke bada an kana sadiqatun banda tsayyace sadiqa ce ta soyayya wanke daiha yanke wanta kuma bisababil arudu saboda wadansu abubuwa ne aridi maniatun manian wanda yake tsarewa ka tafi akan abu amma wani abu ya bujaranto ma to wannan bujiran shi ba zai fasa aikin sa na tafiyan sa wajen Allah ba idan shi yayi kusuri to ba zai ja babban kasa ba a shi babban zai canza abin da yake kai ne kawai ci gaba nasallallahu ta'ala assalama muna neman ubangiji ya kubutar da minhu fata tabaddalu niyyatahu sai a baddala niyyar cikin shehi wa tanqada asrar sirrin kuma yanke an zati daga zatin sa ba dan kana sadiatun alaiha bayan da hasken yana sauka kansa amma zai zamo ya yanke Allah ke yi wa taratan taqifu mahabbatahu wa tarana soye tana tsayawa fi sayriha a cikin tafiyarsa kuma ta udu ta dawo ila sayriha zuwa tafiyarta limuddatin qaribatin dan kankanin lokaci aw mutawassidatin ko lokaci mutawassidi aw tawilatin ko lokaci mai tsayi fataqiful asrara zati shehi azati sai sirrin shehin ba zai koma jikin shi muridin ba ya yanke saboda yayi wani halin da shi ba zai ba abin da ake bukatarsa da shi bai kai ba ana son da'iman ya zama mutalashiqun muta'alliqun bihi ne eh fa idha raja'at almuhabba idan mutun ya koma bayan soyayya raja'at alasrar to sir ma ya koma fa la yahtabir almurid to muridi ya lura da kansa min ayi ismin huwa a wani bangare yake a wannan bangaren guda hudu a wani bangare yake lamarin sa mai yankewa ne ko mutassili ne mai tafiya ne ya dawo ko kuma daimi ne ya lura dan zai gane yankewan ya yake tsakanin sa da shehin sa ya yake to wannan shine yake nuna in yana tafiya yana tafiya daidai an ce lokacin da Shoman Tijani zai koma ga Allah sai shi Muhammad Jibrima sai tura yace aje ayi janaizar sa yace aje ayi janaizar Shoman Tijani sai tura mutane biyu da ya tura mutane biyu aje ayi janaizar sa shi kuma su kuma da suka je sai suka ga shi shi yana shirye-shiryen zai tafiya zai zo nan gara wajen baban shi Malam Lawan dan tafiya kenan dama wajen baban shi Malam Lawan ne zai zo dan sun sha mama tare da baban shi Malam Lawan to shi kenan sai suka dimoce an ce mu zo mu janaizar sa kuma gashi to ashe a ranan an gama shiri su dai sun zauna su ga ikon Allah ya shirya zai je Jos to a ranan sai yake fada a wannan filin yau masallacin Idi aka yi sallan Shoman Tijani ya masallacin Idi aka yi sallan sa yace wannan filin yau zai ga abin da bai taba gani ba Shoman Tijani sun fito sun yi tafiya sai suka yi accident da Shoman Lawan din a ciki shi kadai ne ya rage ma wanda bai rasu ba amma a lokacin da Malam Mudi Salga yana cikin motar da direban yana cikin motar da Malam Sani kanin Shoman Lawan duk suna cikin mota da yini shi ya rasu da ya rasu ko kwarza ne babu a jikinsa ko kwarza ne babu na jini a jikin Shoman Tijani sai wata motar sojoji an tura ta Kano ita ta zo ta gari ta dauki gawa aka tafi da shi a wannan filin aka yi sallah sai aka tambaye shi Ibrahima yace to ya daga kafa ne yace tunda yake bai taba ganin waliyin da baya sauka akan tafiyar abin da yasa nake wannan magana kenan yes bai taba ganin waliyin da bai sauka akan tafiyansa kamar Shoman Tijani ba ne yace tafiyar tasa sairinsa ya kai ya daga kafa amma ba zai sa akan ba yadda za a yi a sa kafan a guri daya daga kudumin zamani gashi dole dai zai kauce to waye zai kaucin Shoman Tijani dalilin cewa a janaizar su kenan to dole wannan maganar sai mutum ya san a cikin hudu wanne ne gidansa wanne ne gidansa ya tafiyar ka take ka gane ka suma ka dawo ne ko kuma mutassili ne ranan da in dai da kamance da shehinka sai daga baya ka dinga tunawa ka dawo kenan to yankakken tafiya ne idan kana tare da shi a kowane lokaci muttasili ne, sai kai su ma can sai ka tana ma waye ma ya ake ciki, kowa yana sanin kujeransa. Dole a cikin hudun nan, a cikin kashi ukun nan shine ce to min aiki ismin huwa min hadil aqsa min salasa wa yasalu Allah ta'ala al-afwa, ka roki Allah al-afwa wal afiyati wat tawfiq wal hidaya, ina usmiun garibun, ubangiji mai ji ne makusanci. Gala qultu hadhihi al-aqsamu, wannan rabe-raben mawjudatun fil muridin, suna nan a jikin muridai. Falyatahaffaz al-muridu an hadha al-kalam, muridi yake yayi wannan maganan da nayi, yake yayi shi ala hadha al-kalam, akan wannan maganan, fa innahu nafisu, yana da tsada, saboda sai ka san abin da ake nufi tukunna sai ka gane irin tafiyanka. Fi babi wallahu alam. Kala sai ce wa samitu radiyallahu anhu yaqul, naji yana cewa la yantafalu muridu bi muhabbati shehi, muridi ba amfana da ya so shehinsa, iza ahabbahu li sirrihi, in ya so shi saboda sirrinsa ne, aw wilayati, ko saboda wilayansa, aw ilmihi, ko saboda iliminsa, aw li karamihi, ko saboda karamansa, aw li nahwi dhalika, ko da wani abu min al-ilali, wannan duk daga illoli ne, ha ka so shi da zatin Allah ne, ba dan iliminsa ba, ba dan sirrinsa ba, ba dan wilayansa ba, ba dan karamansa ba, a kaso shi dan zatin Allah. To kaga irtibadi kenan. Amma in ka kalle shi dan ilimi ne, wata rana ilimin zai kuskure, zaka sauka, zaka ce kai abu ma ashe buga buga ne. Haka ne, in kaso shi dan karama ne, in yake yin karama a nan sai ku babe, in ka so shi dan wani abu ne, a dan zatin Allah shine ainul muradi, zatin Allah shine ainul muradi. Hatta takunu al muhabbatu, har soyayya ta kasance muta'alliqatun bi zati shay, tarace da zatin shay, mutawajjihatun ilaiha, ta fuskanci ta lali illatin, ba dan wani illa ba, wala li garadin, ba dan yana neman wani abu ba, ba dan illa ba, ba dan ne, ba dan wani garadi ba. Misal mahabbatin lati takunu bainas sibyan, irin soyayya nan wanda take kasancewa tsakanin yara. Kaga soyayya na yara soyayya ce tsantsa, saboda zatin Allah ba wani abu ba. Eh soyayya ce, kawai ana son ka, ana son ka ne, bai baka san amfanin son ba, baka sani ba, kai dai kana so ne kawai. Yawa in da za ta je ka ce ka kira yara suna son junansu, me yasa kake son shi, zai ce maka yana so ne kawai. To irin wannan soyayyan ake so, in za ka yi wa shehi ka yi masa soyayya, amma ba dan mujarradin ko saboda sirri, ko saboda ilimi, ko saboda wilayansa, ko saboda a wannan li'a garadin, wannan ba shi ne ainihin so saboda zatin Allah ba, shi ne. Amma ka so mutum saboda ka kana jin tsoronsa ne, ai shirme ne. Wannan ba shi bane, Allah ke yi. Faina badun, domin wasu yayi badan suna son yan uwansu min gairi a garadin ba'isatun alal muhabbati, zaka ga wasu suna son junansu min gairi a garadin, ba su da wani manufa akan soyayya. Ba'isatun alal muhabbati, an tada su ne akan soyayya, bal mujarradul ulfati, kawai sabo ne kawai yasa, la gairu, ba wani abu. Me yasa kake son sa? Ina son sa ne kawai dan zatin Allah. in kuma mutum ya lura ai akwai mutumin da ya fita cikin yado sarihi na ko yana tafiya sai farasallahu lahu malakan ala tariqi aka sauko musu da malaika a gefe hanya yace aina turido ina kake so zuwa yace urido ana zura akhi fillah ina so ziyarci dan wana ne saboda Allah yace ba dan kaza ba ba dan kaza ba ba dan kaza ba yace bal lillahi sai yace to sai juya sai yace to ni ba mutum bane malaika ne ubangiji ne yace in jarabce ka da haka tunda ka kasance dan Allah ne to kai ma Allah yana son ka dan Allah wannan shine matsayin abin da ake nema a tara hankalin muridi ya dawo kai ya zaka yi kai mu'amala da mutum dan zatin Allah kawai ba dan ganin sa ba eh duk abubuwan ka cire kai dan zatin Allah Allah ce mai kiyu fazil muhabba wannan soyayyan yan bagi an takuna bainal muridi wa sheikh ya kamata ta zama tsakanin muridi da shi hatta la tazhaqul muhabbatul murid katta gusar da soyayyan muridi ila agaradin saboda wulayansa saboda iliminsa saboda karamansa saboda kaza saboda kaza wala ilal al agarad wala ilal kina fa innaha soyayyan mata zahaqat ila zalika inda ta koma kan wannan dakhala shaydan zai shige ta lin nafsu aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibun in ka tara mutane sai ka fada mu me aibin nafsu zai ya fada ruhi fa shi tsarkake ke ne me aibin sa yana da aibi amma ba kowa ya sani ba amma kuma tsarkake ke ne lin nafsu aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibun al fuadu wal qalbu bimana bambanci zuhuri ne da hubudi buya ne da bayyana shine bambancin fuadu ina ka kila abu da fuadu da qalbu abu ɗaya ne an ruhi ne kwadayin in ka je aljanna za ka shiga gidan aljanna shine aibin ruhi in ka je aljanna kai matan ka ke so kai giya za ka sha to wannan shine tunanin ka shi kansa a tafiyan sufanci ka zuba da makamanka kau ka tafi dan zatin Allah shine sufanci Allah ka taimake mu wasar shiya alwaswas kaga waswasi ne yawa ciki kaga anan laifin da yafi komi duk bala'in shedan bala'in shedan karfin shedan kwata-kwata a duniya kaf shine waswasi shine mana kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas kaga kul a'udhu ku dinga kiyaye irin wannan fa wannan sune ainihin hadarin amma zaka karanta alqurani so dubu amma billahi alazim ba zaka gane ba zaka samu tafsiri dubu amma ba zaka gane maganar ba sai in ka ji hanyar sufai qul a'udhu birabbi kaga rabbu birabbin nas sai ce maliku nas ilahi nas kaga rabbu maliku ilahu wannan sunayen Allah ne duk karfin da ake nufi Allah ya tare sai ce min sharri waswasil alhannasi min sharri wannan rabbu ai karfin rabu yazo maliku yazo ilahu yazo ka san rabu yanda ake fito da kai daga cikin mahaifiyanka rububiya ne in ba da rububiya ba inda za a fito da kai a kujeran maliku ne ba zai yi ba inda a fitar da kai a kujeran ilahu ne ba zai yi ba a rububiya ake fito da kai saboda haka in ka zo maliku to ka matso ne gaba in ka zo ilahu a lokacin ake sa maka stabbin komi naka ka riga ka gane saboda haka yanzu ka zama baligi in kai wasa zama kace-kace saboda da wannan ake hukunci da kai ba da wannan to kaga duk Allah ya hada rabu maliku ilahu amma akan wa ana tare waswasil al-khannasi to babu wani aiki da shedan yake amfani da shi a duniya kamar waswasi shine fi girma a wajen dan adam kuma babu abin da yake hasada qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafasatin fil uqad sai ce wa min sharri hasidin idha hasada aikin mutane biyu hada da adam da shedan a karshen qur'ani ya karfi an gani ko an ji ba gane ba ko sai ku yi ta salati na ku gane insha Allah amma haka abin yake farubba matan kadiu tana yankewa warubba mata kifu tana tsaya kamar sabaka fi ismaini al-akhiraini kamar yanda muka fada a cikin rabo guda biyu na ƙarshe wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani Allah shine masani ko kala yace wasaltu radiyallahu ta'ala anhu na tambaye shehu a Ibn Mubarak lima kanat almuhabbatu lil'ibn wa lawlayatu wasir wa nahwa zalika la tanfau dan menene soyayya ba ta amfanarwa saboda kaso mutun saboda ilimin sa ko kaso shi saboda wulayar sa ko kaso shi saboda sirrin sa wa nahwa zalika me yasa ba za ta yi amfani ba fa qala radiyallahu ta'ala anhu sai amsa li'anna al-asrara da min sirri wala ma'arifa da sanin Allah wa nahwiha da makamancin wannan kullaha min Allah duk daga Allah ne wa kullu wahidin kowani daya yuhibbullaha ta'ala yana son Allah ila al'ana zuwa yanzu ma habba shekhahu matukan ya so shehinsa to ya tattare ma habba shekhahu in dai ka so shehinka duk wancan sun shiga sirri ya shiga wilaya ta shiga komi ya shiga amma in ka ware daya fa ilalu ne an gani karatun yana da tauri ko ya yana tauri ta shi na gani to ai ba ku kadai bane wasu ma saji ko kwa zaya nani karatu ya rikitar ne su kenan akwai wasu Allah ya fahimtar sai ku yi ta bin karatu ga dai karatu in kun bibi insha Allah ku yawaita salati dan gaskiyar lamari ba kowane abu ne ake saurin idrakinsa ba amma in aka yi waita salati wa annabi za a gane Allah ke yi wa inna ma tatahaqqaqu mahabbatahu, tabbatar da muhabban lishehi ga shehi idza ahabbahu lil khususi zati, idan ka so shi saboda khususiyar zatin sa, lalima kama biha, ba dan abin da ya tashi da shi min asrarin na daga sirori ba. To kulta yace wa kaza zatin shehi, haka nan zatin shehi kiya min Allah ta'ala, duk daga Allah ne ai. Fa kullu shay'in minhu, komi kullu shay'in, kowane abu minhu daga Allah ne. Falima nafa'atul muhabbatul ba'd, ya soyayyen shashi zai yi duna babin ba wani. Fa qala, sai ce sadaqta, kai gaskiya. Wa garduna, gardimu bi muhabbati zati, da soyayyen zati, al-kinayatu kinaya ne, an kaunil muhabbati khalisatu lillahi, kasancewan soyayya ta zamo khalisatu lillahi ta'ala. Li'anna zata, domin zati, bi mujarradiha, a mujarradinta, la tasawwaru minha naf'un, babu wani abin da zai bayar na amfani, wala gairi ko wanin sa. Fa idza tawajjahatil muhabba, idan ka fuskantar da soyayyarka na hawa zuwa ga zatin shehin, kana zalika alamatun alal khulusi, wannan shine alama na yin abu na tsantsa, min shawaibin, ya fita daga gefe. Kala, sai ce fa qultu innan nasa, su mutane labuda lahu min al-agarabi, ai ba makawa sai sun ce za su sha ruwa saboda a kashe musu kishin ruwa, za su ci abinci saboda su koshi, ai haka ne ko? Dan me yake cin abinci na? Saboda koshi shi ne amsa. Dan me yake shan ruwa? Saboda kishin ruwa, haka ne. Dan me yake neman kuɗi? Saboda bukatan ka in suka zo ka ture, ko ba shi ne ba? Aya garado ne, saboda haka muta'alliqun bil insani da'iman. To ya yake so ana son ka fita ne daga wancan suran, ka dawo suran bangaren ikhlasi, tsantsa, tunda ana son a maida kai bangaren da ake son ka zamo kai ne manufa, muridi ya zamo muradu, muridi ya zamo muradu, shi ne ainul ma'rifati. Komi naka ya zamo Allah, shi ne ai alwaliyu gayatu Allah, shi ne gayatu Allah, gayan abinda ke nema Allah ne yake nema. Shikenan ka samu Allah, ka man wajada Allah wajada kulli shay, in ka samu Allah ka samu komai. Amma in ka koma bangaren agarado ne, ai dama sun fi karfin duniya, duk abin da ka samu gobe kana son wani abu ne. Kuma in kana ka samu ruwa, sai aka ce an baka ruwa saboda ruwa ne kawai ya dame ka, shi ne kishin ruwa, kana natsuwa bayan ka sha ruwan, sai ka ce kana son a yi maka fifita, misali kana son iska ko kana son kaza, saboda haka sun yawaita garabi. An fahimta? Allah sa. Labuda lumin agararin wa iradatin, haka ne. Faman harisa bi kasadil fadali, duk wanda yayi kwadayi yana nufin fadala ala hasil lahu, wanda same shi, fayjibul hars lil fadali la li zati, to yana neman wannan kwadayin ga fadalan ba ga zatinsa ba. Fa qala radiyallahu ta'ala anhu, nam walakinahu idzana wal fadalu, idan kai niyan fadalan, wa qasadahu kan fi shi fi amrin, cikin lamari, suma shagala fikrahu, sannan ka shagalantar da tunani bi gairi da wurinsa, da ya hasu annahu la yabqa lahu ala albali, babu abin da ya saura akan tunaninsa fa haza wannan ya hasil lahu fadlun kabir zai samu fadala mai girma wata ji'ahu sababata al'azima kuma menene zai zo masa abin da zai bege mai girma zai zo masa wai ma ko in shagala fikirahu in fikirarsa ta shagala bi hadhal fadli da wannan fadala lailuhu wa naharu daransa kamar ranansa waja'ala yafkaru ya zama yana tunani waya kadiru yana gurgujewa kaifa yakunu ya abin zai kasance wa ma yaqalu bihi me zai aikata da shi idza kana in ya kasance fa hadha la yahsul lahul fadlu wannan bai samu abin da ke kira fadlu ba bal yarakkabul waswas abin da ya hau kansa waswasi qabla an yahsula lahul fadlu kafin ya samu fadalan bihi laif al-awwali sabanin na farko kenan qabla an yahsula lahul fadl ko fala yazal yaqul fi nafsi ba zai kushi ba yana fada cikin kansa hal adaraka hadhal fadlu shin wannan fadal na samu wala allal afatu ko kuma na zatan laifin na fulaniyatun wani ne tati alaihi wanta ta zo masa au yugai awai giro alaihi banu fulani ko wani yana kishinsa wana wahaza da wannan wannan ne nal waswasi na daga waswasi bi khilafil awwal sabanin na farko dai fa inna mustariul fikri to zai zamo mustariul fikri yana cikin tunani ne amma an samu hutu fi amrul fadli cikin amrin la fadala wa fi amrul waswasi da amrul waswasi fa hadha halun wannan hali ne man ahabbahu li illatin duk wanda ya so shi dan illa kala sai ce wa kuntu atakallamu mahu zata yawmin wata rana ina fa magana tare da shi wa nahnu fi jinanin ibnu amirin muna wani gida na ibnu amirin bi mahrusat alfas a fas amana Allahu ta'ala Allah ya amta da ita fa kala li sai ce inna sayyidi mansura shi sayyidi mansur fi ra'si darbi atuhibu antaltaqi ma'ahu yana sama kana san kawo tare da shi wato arifu kana san ka san shi fa qulti sai nace ya sayyidi ya shugabana na'am hubban wa karamata in an mun haka zan so wa kaifa la uhibbu ya bazan so an altaqi mal qulubu in hadu da qulubi ba fa qala li radiyallahu ta'ala nu sai ce amma ana amani falau qaddarna anna abaka wa ummuka waladan na ma da zan kaddarta amma ana ni falau qaddarna da za mu kaddarta anna abaka da babanka da mahaifinka ya zamo dani mani umashiluka min shakalika wa idha ka fi sashi a cikin tunani cikin tunaninka wa sifatika wa ilminka da ilminka da sifanka wa jami'i ma alaihi zatika da dai abin da yake cikin zatinka badinan wa zahiran badininka da zahirinsa adadani atma nazarta ila wahidin minhu wato adadin idan ya abinda zaka kalla darinsa daga cikin wannan kallon sai yace masa anta hazi kai ne rabu wana ba su ba wa kismati kai aka raba aka bani wahum indi su da iyayena da babana da babata da ayana da wanda zan kake fada duk ga baki da to kai ne abun nema na wahum indi ka sayar nasi su ma kamar sauran mutane suke haka dan sasu fasai kastu min gaflati daga nan sai na farka na tashi daga bacci na wanta batu min naumati na fadaka daga bacci na wa alimtu nasani anni ma jitu bi shay'in banzo da kaya ba ni kadai nazo fa innal muhabbata domin soyayya la takabalu shirka bata neman hadawa da wani wallahu ta'ala alam kaga wannan shine maganar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu in kuka lura ranan da sayyidina umar shi da abokin da aka hada sabin na 80 ne ko ranan sayyidina umar yazo suka yi hira da abokin sa ahlul kitabi bayan ya musulunta sai bashi barin at-taura sai karba at-taura da ya karba sai yazo fadan manzo Allah sai yana jujjuya at-tauran a hannunsa manzo Allah sai ya shiga ya fito da ya shiga ya fito sai ya ce masa Umaru me a hannunka sai ya ce ai mun hadu da wani ne sai ya bani barin at-taura shine nake duba sai manzo Allah ya ce ya Umara wallahi antum hazimin al-umam ku ne rabona daga cikin al'umma wa ana hazzakum min al-nabiyina ni ne kuma rabonku daga cikin annabawa law adam musa law ko kuma law asha musa da annabi musa zai dawo ma wasahu illa yatbani babu abin da ya rage masa sai ya bi ni to haka abin yake wannan shine in za ka yi soyayya ita tana zuwa bashar ka cikin ta ne tsantsa take zuwa to soyayya in aka hada ta da ilahu da yawa sunan su gairu wala gairiya ce saboda haka sai dai ka yi ta ka tsaya ka komai da abu kawai cikin zaci daya to da shi ne za a tare ka a kai ka wajen Allah Allah ya taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا حاتم لما سبق ناصر الحق الحق ولا هادي إلى سرائك المستقيم ولا علي حق قدر مقدار الأجل فلا تنتم له الأزل والأبد الزمن مكان مضروبة في كل عدد يا عدد ما في لمك يا واحد يا حد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة